Nakamu,
Nakamu,
Nakamu.
Prince Production.
Nazabeki, Inasenki, Zamboreki, Patirayuki, Kima.
Nazabeka, Nasanka.
Soyayya na shigaba rana ta fita sakwa din kici kulle
kamu soyayya tarko na shigaba rana ta fita sakwa dan kaka kulle
wai me kike min ne nake son ki bari ga na zance na kowa sai na ki Haukaciya kaunarki bangalin laifinki ban san ko kanki raina ban sarki
raina sala ina jin zokala a fuska in saka bala zan shiga ko wani wahala dalilin ka
nakin kula wai za su ci gani da dala karshe su kashe fitila su bar ni cikin wahala wai gyare ki
ba da so
ko wai za su ban ni dai ke ci So, mommy, mini dodi. Mommy, it's a ducky. Can we say, can we just say, a key? Ask him, please, get a key. Tap him, can nobody got a key. Lens on a cow and key. Mamma, dama, jamba key. Gamma, take a mama. The kids are saying, can you key?
Kuma so
basu kai kiwa ba ma zan gansu ba